Baki mai yanka wuya. Jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta soma zaben shugabanninta a matakin gundumomi a rufadin kasar. To sai dai zaben ya bar baya da kura, a yayin da jam'iyyar adawa ta PDP ke ganin ma ya haramta sakamakon hukuncin kotun koli. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Asabar da ta gabata ne jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta soma gudanar da tarukan zaben shugabanninta, inda ta fara da na gundumomi da ƙananan hukumomi, wanda kuma ya gudana tare da rahotannin samun cece kuce da rikice-rikice da dama a wurare daban-daban. To sai dai babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta fitar da sanarwa tana gargadin APC da cewa wannan zaben da ma waɗanda take shirin gudanarwa nan gaba a matakin jihohi da ƙasa baki ɗaya duk ba halattattu bane a ƙarƙashin kwamitin riƙon ƙwarya na jam'iyyar na ƙasa da gwamnan jihar Yobe Maima Labu ne ke jagoranta. Kakakin jam'iyyar ta PDP na ƙasa Ibrahim Umar Tsauri ya bayyana dalilan su na wannan da'awar.
Mu kalli wancan hukunci na kotu akan zaben gwamnan jihar Ondo. In ka lura abinda hukuncin ya gwada shine inda mu jam'iyyar PDP mun sa Malabu ni a cikin wanda ke ƙara da yau gwamnan an sallame shi, wannan shine abinda su lawyers suke ce ma technicality. Domin tsarin mulkin Najeriya sashe na 183 ya faɗi ƙarara cewa mutum ba zai rike mukami nazartarwa ba guda biyu, wanda shine Maima Labu nake rike da yana executive governor na Yobe kuma yana chief executive na APC. Kaga anan ya kare tsarin mulkin Najeriya ya mai karan tsaye. Sa'annan tsarin mulkin APC nasu na jam'iyyarsu sashi na 17 ƙaramin sashi na 4 ya faɗi ƙarara cewa babu wanda ke iya da ikon riƙa mukamai guda biyu a lokaci ɗaya wanda suka zartarwa ne, amma Maima Labu ni nayin waɗannan. To kaga idan har wannan ta tabbata, wanda kowa ya san haka, it means duk abinda Maima Labu ni yayi ya zama abinda lawyer ke ce ma nullity, wato ba zai tsaya ba kenan. Bayan wannan, a yau APC ba ta da executive jiha na national, ba ta da shi, ba ta da jiha, ba ta da ƙaramin hukumomi. To shi ka zaɓe irin wannan sai an zanna abinda muke ce ma national working committee, kuma NEC ta yi approving nashi. To yau ba a iya kiran NEC saboda babu membobin NEC ɗin a APC. To a ina Maima Labu ni ya samu hujja da ƙwarin gwiwa da doka wadda ta ce zai iya yin waɗannan congresses ɗin? Ya kare tsarin mulkin Najeriya, ya kare tsarin mulkin jam'iyyar shi, sa'annan ma ya ma kare tsarin mulki na hankali. Duk abinda mai Labu ne ya zama kamar ba a yi shi ba, in dai za a bi shari'a.
To sai dai a martani da jam'iyyar APC ta mayar akan wannan iddia'in cewa ta yi PDP ba ta fahimci hukuncin kotun kolin ba, a ta bakin ɗaya daga cikin 'yan kwamitin riƙon jam'iyyar na Maima Labu ne kuma babban lauya Farfesa Tahir Mamman.
Matsayin mu ne shine ba abin da ya canja mana. Hukunci wadda kotu ta bayar mun samu nasara a wurin, kuma kotu bata ce yanke hukunci akan wani abu wanda ya shafi mu directly ba. In ka shiga a cikin harkar rayuwa ka ce kana fargaba wani abu da zai taso, to lallai kuwa ba za ka yi aiki din ba. So aikin mu yana tafiya, zai tafi kuma yadda aka tsara shi, za a ci gaba da yi kwarai.
To shin anya jam'iyyar ta APC ba ta fargabar faruwar wani al'amari maras daɗi da watakila kuskure a gudanar da zaɓukan zai iya haifarwa nan gaba?
To ba za mu yi fargaba ba, don kotu ta riga ta yanke hukunci, akan abin da yake gabanta. Abin da suke kawo zancen sa akai baya gaban mu, baya gaban court. To me yasa za mu fargaba? Za mu zauna muna tunani mai yiwa. Ai ba aiki akan mai yiwa. So mu tsaya za mu ci gaba da aiki mu, ba wani shakka, ba wani fargaba akai.
Masani sha'anin shari'a da kundin tsarin mulki, barista mai nasara Ibrahim Gogo Umar, ya yi fashin baki akan wannan dambarwa.
To wannan shari'a da wannan hukunci da babban kotun koli ta Najeriya, ko ince kotun Allah Isa, wato Supreme Court ta bada, ko hukunci ne wanda yake yana da tasiri sosai akan harkokin demokradiyyar Najeriya. In ba don dan kyalkyale kadan wanda yake su waɗanda suka shigar da ƙara, wato Eyutayo Jegede, suka yi kuskure ba su sanya ba, da shi gwamna Akira Delu da ya rasa kujerar shi a sakamakon wannan hukunci. Abinda ba su yi ba shine sun yi kuskure da ba su sanya shi shugaban jam'iyyar APC na riko, wato gwamna mai Malabuni, a cikin waɗanda suke ƙara ba, wanda da sun yi din da hukuncin ya wargaza abin nan. Don abinda ya fito da bayani shine, idan mutum yana rike da wani muƙami na gwamnati, wato mukami kamar gwamna kenan ko huduma ko ma wani irin mukami ne, na nadawa ne ko na zabe ne, to a daidai da hurumi sashe na 183 na 1900 da tsarin mulkin mu na 1999, to ya haramta miji rike duk wani mukami kuma da zai rike, musamman ma idan mukamin ya shafi wani alfarma ta albashi ko kuma ta takardar dauka aiki ko kuma wani abu. To saboda haka wannan shine sai ba su sanya shi gwamna mai Malabuni ba, wanda da sun sanya shi a ciki, to labuda da duk wasu abubuwa ko kuma wasu matakai da jam'iyyar APC ta dauka da abubuwan da take shirin dauka a nan gaba, to zai kai ga ya zama rusasshe, ya zama haramtacce, tunda sun yi ne a karkashin shugabanci wanda ta fuska doka, baya da tagomashi ko kuma matsaya. To amma duk da tunda yake ba su sanya ba, to ya tsaya haka. Sannan idan aka yi la'akari kuma da shi hukuncin ita babban kotu din, wato ta ƙara kaifi ko kuma ta bada makamai ga waɗanda suke suna adawa da shugabancin shi mai Malabuni, ko kuma tsarin yanda aka yi ma aka ce shi a matsayin shi na gwamna ya zama mai riko. To wannan ya ba su kaimi na cewa za su iya zuwa su kalubalance shi a kotu, domin idan muka la'akari da sashi na 17 na tsarin mulkin jam'iyyar APC, to duk wani wanda yake yana rike da mukamin gwamnati ko kuma mukami na nadawa, to an ce ba zai iya rike wani mukami na shugabancin jam'iyya ba. Kuma karkashin hurumi na 25 na tsarin mulkin jam'iyyar APC, shi abin da ya kamata a yi shine sai a yi kokari shi shugaban jam'iyyar APC ko kuma 2-3 na 'yan majalisar gudanarwa na jam'iyyar APC sai su yi amfani da wannan hurumin na sashe na 25, sai su kira taro, sai a zo a yi maza a duba wannan, domin a yi gyare-gyaren da ya kamata. Kar a ci gaba da fara waɗannan tare-taro da ake yi na matakai na mazaɓa ne zuwa jiha har zuwa na tarayya, a zo a zaɓi shugabanni kuma kotu ta ce a'a, duk zaɓen da aka yi zaɓen banza ne, saboda tun farko shi kan shi shugabancin na jam'iyyar wanda yake ƙarƙashin gwamna, wanda yake na tsantsatsen shugaba ne kuma na ansa albashi da sauransu, za a zo a haramta wannan. To kaga maimakon abu wanda yake daga baya a zo a yi fargajaji, gara jam'iyyar APC ta yi gyaran da ya kamata ta yi, ta yi kira taro ɗinta a zo a yi wannan gyara ɗin, yi abin da ya kamata daidai da doka, ko kuma yi amfani da hurumi na sashe na 13 na tsarin mulkin jam'iyya, wanda yake za a iya amfani da shi, wato a kira amintattun jam'iyya, iyayen jam'iyya, wato board of trustees, wanda shugaban ƙasa ma na cikinsu, a kira a sake duba wannan abu, a yi hanzari a yi gyaran da ya kamata, don a yi abu wanda yake da inganci ta fuskar madogarar doka.
A yayin da muke kokarin hada wannan shirin, sai ga labari da dume-dumen sa da ke bayyana cewa wasu shugabanni 7 na jam'iyyar PDP na ƙasa sun yi murabus daga mukamansu. Shugabannin da suka yi murabus sun hada da mataimakin sakataren kudi, mataimakin mai bada shawara kan sha'anin shari'a, mataimakin sakataren watsa labarai, mataimakiyar shugabar mata, da mataimakin sakataren tsare-tsare na jam'iyyar na ƙasa, waɗanda suka ba da dalilin cewa an maida su saniyar ware a sha'anin tafiyar da jam'iyyar. Za mu bi kadin wannan al'amari domin kawo muku cikakken bayanai a shirinmu na gaba. Yanzu kam Muna godiya ga wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. Cuba Hero Dodo ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.